الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda a bisa ga baiwarsa ya ba mu ikon sake haduwa a wannan masallaci na Abubakar Siddiq radiyallahu anhu dan mu ci gaba da karatu a cikin littafin mai albarka wanda shine Riyadus Salihin kamar da aka sani wannan masallaci na Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yana a shiyar Alu Estate cikin shiyar Bado a cikin babban birnin Sokoto Allah ya yarda zamu dau karatun mu inda ya dakata darasin mu da na gabata shine na 119 wanda yau Allah ya yarda zamu fara warkon darasi na 120 to darasin mu na 119 shi ya kawo mu ga ƙarshen babi na 73 babin da ke bayani dangane da kyautawar ɗabi'a yau kuma in Allah ya yarda a wannan darasin na 120 za mu fara da farkon babi na 74 babu al-hilmi wal-anati wannan babi yana magana akan wasu ɗabi'o'i guda biyu kyawawa wanda Allah ta'ala ya albarkaci wasu bayi nashi da waɗannan ɗabi'un kyawawa babu al-hilmi wal-anati babi mai bayani akan jimiri da kuma yi sannu-sannu warriki da kuma tafsasawa ka zama mai jimiri ka zama mai yi sannu-sannu ka zama mai tafsasawa waɗannan ɗabi'u musamman guda biyu jimiri da kuma yi sannu-sannu akwai Ashaj bin Qais wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fika la hasalatani hibam Allah kana da ɗabi'o'i guda biyu da Allah ta'ala ka so sai ce ni ne ɗabi'antu da waɗannan ɗabi'o'in ko Allah ne ya ɗabi'antar da ni ya zama min talitta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bal jabalaka Allahu alaihima a Allah ne ya aza ɗabi'arka ya talita ka da waɗannan ɗabi'un baiwa daga gare shi kamar wanda al-Imam an-Nawawi ya saba Allah ya mishi rahama yace wal qazimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin Allah na yaba ma masu haɗe hushi ko masu ɓoye hushi ko masu yayewa da hushi wala afina 'anil nas da wanda ke yayi ma mutane yayi hushi amma ba zai da gane ba zai kokari ya ɓoye hushi ne bayan ya ɓoye hushi ne kuma ya yahe ga wanda ya mai ba daidai ba daga cikin mutane wallahu yuhibbul muhsinin Allah na san masu kyautatawa Allah na san duk abinda za mu yi mu kyautata walau duk da dabba za ka yanka Allah na san a kyautata wurin yankan dabba inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce wal yuhidda ahadukum shafrata ɗayanku ya ɗaɗa yuƙate wal yurih zabihatahu ya sauƙaƙar da abinda zai yanka فإذا قتلتم فاسن الكتلة إن ذاك كسا وجوتة سفر كسا كما رأى شزائم ومتوى حجي wanda shara'a tasa ayi ma'addi. To kada a zo ana tsara ne na jin ciwo, a'a, ayi wanda da an tsara so guda shikenan, an hutar da shi da jin radadin ciwo da kuma zojin shi. To na Allah ta'ala ya yaba ma masu hada wushin su, ya yaba ma masu yaye ma mutane, kuma Allah na son masu kyautatawa. Komai akwai bukatar ya zama mun kyautata shi, ka kyautata dangantaka tsakaninka da bayin Allah ɗan uwanka, ka kyautata dangantaka da iyalinka, ka kyautata dangantaka da mahaifanka, ka kyautata dangantaka da makwabtanka, ka kyautata dangantaka a fagen aikinka, ka kyautata dangantaka a fagen kasuwancinka, ka kyautata dangantaka walau duk da a fagen ibada. Ya zama dukkan kowane al'amari za ka yi kana kokarin kyautata shi. Wa qala Allah ta'ala ya ce huzul af, yana magana da babban manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, yace ka riƙiya hewa, wa murbil urf, kai horo da alkhairi, wa a'rid anil jahilin, ka kawo da kai daga jahilai marasa sani. Ai maka abin da ranka ya bashi baka ji daɗi ba, amma kai kamar baka gani ba, kai hakuri. Wanda wannan yana da wahala, yana da wuya kwarai. Wa qala Allah ta'ala yace wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'a, aikin kwarai ko aiki na daidai ba zai daidaita da mummuna aiki ba. Wanda aiki na nagari aiki mai kyau, wanda aiki na maras kyau, Allah yace ba za su daidaita ba. Sai Allah ya ba mu wani darasi da koyarwa da karantarwa, yace idfa billati hiya ahsan, ka biyar da sifa wadda ita mafi kyau, ka biyar da sifa mafi kyau. Sai idan ladi bainaka wa bainahu adawatun, sai ya kasance tsakanin wanda da kai da shi akwai wata adawa, sai ya koma ka annahu waliyun hamim, sai ya koma maka kamar wani masoyi mai ƙuruwa me kai matuƙa wajen soyayya. Mutum na ka san bai son ka ko bai ƙaunarka ko yana niyinka da wata mugunta, amma kai sai zama alheri kawai kuka nuni ne da shi. Wani lokacin ma sai ka agaza mai ko ka taimaka mai, sai ka ga da taimakon Allah sai da yana magana shi ɗai. Yace to ni dai ina kewaya da wani, amma ban san dalilin da yasa nika kine ba. Yayi mini kaza, yayi mini kaza, yayi mini kaza na alkhairi, ai ya kamata a ce na bawa ga kewaya da shi. Kaga sai dawo ka annahu waliyun hamim, kamar wanda wani hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka so masoyinka sannu sannu. Yana yiwa wanda kaka soyayya da shi a waye gari ya tashi daga matsayin masoyinka zuwa maki, ka ki makiyinka sannu sannu. Yana yiwa wanda kaka kiriya da shi a waye gari kuma ya dawo masoyinka, don haka soyayya a yi ta sannu sannu. In an samu rashin fahimta ma a ta yi sannu sannu ka a kai matuƙa makura, saboda sau tari mutum ya yi abinda da bayan dawo yayi da na sani akan yayi shi. Dama ita karantar su alqur'ani tana tattare da alkhairi da albarka, tana tattare da shiriya da rahama da gawara, kuma tana tattare da cin nasara. Aka karantar su sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sai Allah ta'ala ya ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru, wannan ka biyar da sifa mai kyau ko mafi kyau zuwa ga wanda yake maka mummunar sifa. Wa ma yulqaha, ba masu haduwa da irin wannan aiki su aikata shi illa alladhina sabaru sai wadanda suka yi hakuri wa ma yulqa ba masu haduwa da irin wannan sifa illa zu hazzin awim sai ma abuci rabo mai girma wanda zai iya daurewa ya san mutun yana mai mugunta ya mai alheri sai wanda Allah ya muwafaka kuma sai wanda Allah ya ba dauriya ka san yana mai mugunta amma kai alkhairi kake mai ka san yana cutar sheka amma kai kyautata mishi kake a kuma Allah ta'ala yace a wani wurin wala ma sabara wanda ya hakuri wa gafara kuma yayi yahi ga hakuri kuma ga yayewa inna zalika lamin azmi al-umur wannan yana daga cikin manya manya al'amura duk wanda kaga Allah ya mai muwafaka yana iya hakuri kuma yana iya yayewa to ya samu taimakon Allah saboda a wani wuri Allah ta'ala yace inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah na sakan kama masu hakuri ba tare da lissafawa ba dibawa kai akai ana basu Allah zai sa ai ta diba ana basu dan haka mutun yayi kokari ya zama mai hankuri kuma hankurin nashi ya koma jimiri sace gaskiya wani na da jimiri wani na da dauriya an yi mai abu kaza amma duk da ya hakuri kunna iske wata damuwa sace wai shin dawa ake wani na aka wanga abin da shi wani sace to gaskiya wani ba dabi'ar sa bace sire abu kawai da dan adam yana yawa an kai makwarar shi to haka ya kamata kowane mai kokari na gari ya zama mai jimiri mai dauriya sannan kuma Allah ya bada wata karantarwa wa a'rif 'anil jahilin ka kawo da kai ga marasa sani wanda ya zo maka wani abu na rashin sani to sai ka kawo da kai gare shi kai hakuri ka daure wata rana wani malami yana karantarwa kaman malaman da ke tahowa daga wani gari suna tahowa da dalibai suna karantar da su haka irin karatun da aka yi amma ana hasa wuta irin wutan makarantar nan to kai malami baka da labari danka ya samu dan wani ya buge shi ko baka kosa an yi ba wangara an ka buge danai mallamin ga Allah ya so ya yi shekara 25 yana tahowa da dalibai amma ya zama dan gari shi ba Allah ne to ga jama'a na yi zai ana ta karatu ya jira ya samu tazara magana sai ya ce assalamu alaikum malam ya ce wa alaikum assalam ya ce malam da Allah tambayar ka ni kai ran da ka taho ga dangana na taho ni ce ka wada min ko ali ne na taho ni ce ka wada min ko ali na taba cewa ka wada min ya ce a'a ba da baka taba ba yace to in kana bukatar zama lafiya danka ya rabu da dana kaga shi mallam bai ko za a yi ba to yanzu nan wani irin jahilci ya wuce wanga abu da iske mutum ka ce ya taba faɗa maka ko alihi eh ko ba wani ne yayi ma kuma yara ai duk mai koma kan yaro ma sai ya damu don zaka yi kokarin raba yaro da yaro ko ka goyi bayan naka yaro a jima sai da sun tai makaranta su a din da ya waru can wasu watsa sai an koma koma a tare to wannan kenan don haka akwai buƙatar mukallafa makan ma hankuri a faɗi magana mai raɗaɗi ga zuciyarka ba ta yi maka daɗi ba amma ka daure to shi na wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazzin azim saboda rayuwa bata cika so a faɗan mata abu marar daɗi ba akwai hadisin da aka cewa ana kawo shi jubilatin nufus ala hubbi man ahsana ilaiha duk da hadisi hadisi ne bai tabbata ba to amma ma'anar da yake dauke da ita mai yawa kowa na son mai kyauta mai ba abinda kai mutun yake jini wanda zai cutar da shi hadisin warko a cikin wannan babe wa ibn Abbas da Abdullah dan Abbas radiyallahu anhuma Allah ya yarda da Abbas da kuma mahaifinsa qala Abdullah ibn Abbas yace qala Rasulullah manzo Allah yace sallallahu alaihi wa sallam li ashaj Abdul Qais ashaj Abdul Qais aka aka ce mai yace inna fika hakika ya tabbata a gare ka kaslataini dabi'o'i guda biyu kai ashaj Abdul Qais kana da wasu dabi'u guda biyu yuhibbu Allahu Allah na son waɗanga dabi'o'i naka al-ilmu wal anat jimiri da yin sannu sannu dama al'amarin da aka yi sannu sannu an yi samun cin nasara al'amarin da aka gaugawa an yi samun matsala dan yi sannu sannu al'amari ne da shari'a ta yi umarni gaugawa wasu lokuta aikin shedan ne akwai inda ake son kan mutum ya yi gaugawa a yi kiran sallah to kanka jira sai an yi iqama niyya gaugawa alwala da yi masallaci ka samu wani guzuri da za ka sawa cikin akawun dinka wani hadisi imam muslim ya rawaito shi hadisin mu na gaba wa na aisha radiyallahu anha daga uwar mu'mine Allah ya kara mata yadda qalat uwar mu'mine tace qala rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna Allah rafiqun Allah mai saukina yuhibbur rifqa Allah na son saukakawa fil amri kulli ga dukkan al'amari mutum ya zama mai sauki ga kowane al'amari don al'amari ya shiga kar ya zama mai tsanani duk da akwai wasu wurare da dole sai an wama mutum tsanani kuma in ba a yi tsananin ba ba za a samu cin nasara ba kuma Allah ya jarabe shi da kariya wanda yake jin daɗi ba da yake so in an bi mai haka nan sai hannun ya gwandare ko kawata gwandare irin nan dole sai an tsawata don a ga cewa jikin ya koma daidai amma dai mai yawan al'amura an yi son al'amarin ya zama mai sauƙi ko kuma ɓangaren karantarwa in an ce za a lallaɓa babu tsawatawa sai yara su sukurkuce ya zama ba a samu wani cin nasara ga abin da aka son samu gare su ba irin nan ba makawa sai an tsawata da aka waɗannan ɗabi'u ɗabi'u na kyawawa guda biyu a Allah subhanahu wa ta'ala na son sauƙi ga dukkan al'amari mu ma mu zan masu sauƙaƙawa ga al'amuranmu kan mu tsananta walau ko da tsakaninmu da matanmu walau ko da tsakaninmu da ƴaƴanmu walau ko da tsakaninmu da ƴan uwanmu kada mu tsananta ya zan mutum da ya shigo gida kowa zai cik ya tsorata ba ana ne mu bar mu kurkuce ba mu iya tsawata ba a ciza kuma a busa kai zan kullum mun darme hadisin mu na gaba wa ana ayyo dai daga uwar mu'mine radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama qal yace inna Allah rafiqun Allah mai sauki ne yuhibbur rifqa Allah na son sauki wa yu'ti Allah yana basuwa alar rifqi akan sauki ma la yu'ti abinda bai basuwa alal unfi akan tsanani in ka sauƙaƙa kai sauƙi sai Allah ta'ala ya baka abinda in tsanantawa kai ba za ka same shi ba kwarai ka zama mai sauki don Allah ya sauƙaƙa ma kuma ya baka abinda ba zai baka ba inda tsanantawa kai. Wa ma la yudi ala ma suwa da kuma abinda Allah ba zai ba suwa ba ga abinda ba sauki ba da tsanani mai kai matuƙa da tsanani wanda bai kai matuƙa ba duk mutum ba zai samu abinda Allah ka ba masu sauƙaƙawa ba in ya zama shina da tsanani ko yana tsanantawa. Wannan ya nuna duk hadisan da muka karanta suna da alaƙa da taken babi babul hilmi wal anaji yi sannu sannu ka zama mai jimiri ka zama mai yi sannu sannu. Ta wannan hadisi Imam Muslim ya ruwaito shi hadisi mai lamba 2593 har yau dai daga uwar mu'mini Allah ya ƙara mata yadda wa anaha radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zana sauki ba zai shiga cikin komai ba wace ya kawata shi. Yanzu misali mutumin da ya zama dattijo kammalalle sai an ka gane da mota ya wuce a guje sai a kama mamaki a cewa da lahiya a yi ta mamaki saboda ga inda Allah ya kai shi ba irin wannan tuke ya kamata ba ko zaman babur ya wuce firin guda sura'atul mashi tubuhibu baha'il mu'min au baha'ul mu'min saurin tahiya yana kada kwarjinin mu'mini ko kasa mutum yake yana tahiya akwai bukatar mutum ya yi tahiya tsaka tsaka shi bai zama laƙai laƙai ba shi bai zama mai hanzari bijib bijib ba wa khairul umuri awsatiha fa wasqadaka Allah bitawassut duk abinda an ka zo ka yi kokarin zama tsaka tsaka walau koda da tahiya ne to wannan kenan don haka akwai bukatar mu sa sauki a cikin al'amuran mu. Ta annan nabi annabi sallallahu alaihi wasallam qala ya ce la inna rifqa sauki la yakunu ba zai kasance ba bin shay'in a cikin komai illa zanahu wace ya kawata shi in kasta sauki ga al'amari sai al'amarin nan ya kawata wala yunza'u min shay'in ba za a cire sauki cikin komai ba ya zama babu sauki illa shama wace ya aibanta shi rawahu Muslim Imam Muslim ya ruwaito wannan hadisi. Wannan hadisin da muka karanta yana da fa'idodi masu yawa daga ciki akwai kwadaitarwa akan cewa mutum ya kasance mai sauki ga dukkan sha'aninsa mai sauki a wurin mu'amala da iyalinsa mai sauki a wurin mu'amala da ƴan uwansa mai sauki a wurin mu'amala da abokansa mai sauki a wurin mu'amala da dukkan sauran mutane kuma ya zama mai sauƙaƙawa saboda shi Allah mai sauki ne kuma yana son a sauƙaƙa ko da ba shi mutum kabi ba a son ya zama mai tsanantawa ya sassabta ya sauƙaƙa don shi ma Allah ya sauƙaƙa mishi. Hadisinmu na gaba wa an Abi Hurairata radiyallahu anhu qala daga Abi Huraira Allah ya ƙara masa yadda ya ce bala arabiyun wani balaraben ƙauye ya zo masallaci ya yi fitsari bala arabiyun il masjid wani balaraben ƙauye ya zo masallaci ya yi fitsari ba ƙaman nasu sai sahabbai suka tashi wadanda an tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li yaqau fihi dan su afka mai a kore shi fa sharako a ruwaya dai ta fa sharan nasu sai mutane suka nu suka yi nuni suna mai magana ma'ana ya bari ya bai hi tsarin nan dawan ga ko dama ruwaya na ana samun ikhtilafin ruwayat wanda za a samu wasu kalimomi a cikin wannan ruwaya wanda kuma ba a samu ba amma kuma ba illa na ba ga ainihin ingancin hadisi illa ikhtilafin ruwayat ne da mutane suka yi nune shi ko kuma suka yi kokarin hanuwar shi daga ya bar fi tsarin wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yace da'uhu ku kyale shi ku rabu da shi wariqu ala baulihi sajala yayi fitsari ya kare ku ci ko guga guda limma in tarwa wariqu ala baulihi sajalan limma ku ɗebe guga guda ta ruwa ku zuba wurin da ya yi tsarin ya ƙare kaga ya yi a tasan mai ya tashi sheƙa shi tsarin ya wawwace sai ya zama sai an wahala amma wuri guda ya yi tsarin kuma an sa ruwa wurin kuma ruwa sun tsarkake wurin inda ya yi tsari mai ruwa ya yi shakka au zanuban sha'anin sallallahu alaihi wasallam cha ya ariku ala baulihi sajalan min ma'in aw dhanuban sajalan kalmar sajal annabi ya hadi aw dhanuban da kalmar sajal da kalmar dano da nuni ne zuwa ga guga cike da ruwa ko ce tana daukar wannan ma'ana to shakkur rawi ga irin wannan bai da illa ko cutarwa ga ingancin hadisi wa innama bu'ittum sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sahabbai ne hakika an aiko ku muyassarin masu saukakawa walantu ba su ba aiko ku ba masurin masu tsanantawa a ku ba masu tsanantawa kuke ba al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu saukakawa kuke wanda hadisi idan ka shiga cikin manyan littawai na gaba wucewa ga Riyadus Salihin da za ka isko a wani wuri shi wanda bawan Allah da ya to cikin masallaci ya yi fitsari sahabbai suka yi niyyar su hane shi annabi ya ce su kyale shi saboda wasu fa'idodi da a cikin a kyale shi ɗaya daga cikinsu shi ne don ka najasa ta warwasu cikin masallaci da dai abubuwa da yawa waɗanda wanga hadisin ke karantarwa to a wata ruwaya za ka ga bayan ya ƙara fitsarin ya taho wurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mai sallama ya zauna cikinsu yana so ya tashi ya ce Allah ka gawarta minni da annabi Muhammad wala tarham ahadan ma'ana Allah ka ga gawarta mu kowa in ba mu ba da shi da annabi kaga dai ya ƙara nuna shi dai da kawai ya hito dan mai yawa in za a kawo o mai yawa abubuwan waɗannan na hito da kawai za ka ga akwai nau'in kamar wauta kwarai to cikin wata ruwaya za ka ga an rubuta haka ma'ana wai saboda ruwayoyin ana samun ittilafat ma'ana wasu kalmomi su zo ga wani hadisi wasu kuma su zo da akasin haka ya danganta daga nau'in ruwaya to wannan kenan don haka shi annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da wannan balalaban kauyen ya yi fitsari to annabi sallallahu alaihi wasallama an kudure a hane shi ko a nune ya bari ko abin shi ya tashi yayi gaba amma yace a kyale shi in ya kare a samu buga guda tarwa a zuba daga ci abin da muke iya samu fa'ida bayan an yi samu najasa gauri in an sa ruwa ya tsaftata kenan nan ga dalibi ga malami ya halatta dalibi yayi al'amru bil ma'ruf wannahi anil munkar koda malamin bai yi ba don ga sahabbai su an masu karatu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashi annabi amma ba shi ya tsawace su ba su suka ta yi tsawata to saboda maslahar da a cikin kyale shi sai ce da'uhu ku kyale shi to wannan kenan gashi al-Imam Nawawi yace as-sijil al-sajil yana so ya fassara muna waccan kalima wa ariqu sajala yace wannan kalma ta asjilu bi fati sin ko dai ma sino fata sai ce ni al al muhmala sinun wadda bata da digo idan akai aka ce akai mata digo kuma ta koma gairu muhmala ma'ana muhmala wadda bata da digagga wa iskan aljim da yima jimun sukun yace wa hiya almal'u al al wa hiya almal'u wa hiya dalu al mustamli'ana al mumtali'a ma'a shine guga wanda anka cika da ruwa guga in ba a sa mata ruwa ba sunan ta dalu lokacin da Annabi Yusuf alaihi salam ɗan uwa ne suka gada a cikin rijiya lokacin da waja at-sayyara fa adala dalwa da suka na'am yawa fa arsalowa waridan fa adala dalwa sai guda daga cikin su ya kada guga dai to sai ya rika guga ko sai ya gane ya ce ya bushra aza gulam a ku yi bushara ga wani yaro nan mun samu to wannan kenan dalu gugar da bata da ruwa amma in an samu ta ruwa an cika ta sai a ce mata sajalu ko kuma a ce mata danubu to shine al-Imam Nawawi ka sanya ainihi a fassara muna nan yace wa kadhalika danubu ko haka nan kuma guga wadda a cike da ruwa ana ce mata danubu حديث من أقبى وأنا نسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يجي يسيروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا النبي صلى الله عليه وسلم تبتع قريسة يجي أشياء حديث عنه وسوقك كرك تننت ويب شارع كرك كوري متاني wanda Imam al-Bukhari da Muslim sun ruwaita duk wannan hadisi ma'ana abin da amma hal shahid anan cewa annabi ya siru ku sawwaka wala tu'assiru kada ku tsananta shi sauki duk inda sauki ya shiga sai ya kawata shi kuma wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu lahu fi dunya wal akhirah duk wanda ya zama yana cikin wata wahala ka sauƙa mishi to kai ko babu makawa sai Allah ya sauƙaƙa ma a duniya da lahira wanda wannan rayuwarmu da muke cikin ta yau wato muna rabkana game da wannan na harka abin da ya shafi sauƙi wata rana Annabi sallallahu alaihi wa sallama an kawo mai ƙaran Mu'az dan Jabal Mu'az ibn Jabal da aka kawo ƙaran Mu'az wani bawan Allah na makiyayi ya biyo da dabbobi ne ya saki dabbobi ne ya taho ya bi Mu'az sallah Mu'az yayi ta tarara karatu yayi ta tarara karatu kamar da aka ce ago ma'ana yayi ta karatu shi ba Allah ga ya jira a sallama ba sallama ba sai ya da ba ya ƙara sallah ce ya yayyata ya sallabi kai ne ya bi dabbobi ne sai zo kai ko ke wani annabi sallallahu alaihi wasallama ce ma'azu na tsarunta mutane in sun bi tare ma'azu ya zo wani annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce mai aturidu an takuna fatana ya ma'az ba azu san akai ka zama fitinan ne yassiru wala tu'assiru bashiru wala tunaffiru ku sauƙaƙa kar ku tsananta ku yi bishara kar ku kore mutane an kama karatu sai ƙawan mutum ta yi ciwo aga an kore shi don shi ya sani yana ruwa mai karatu yaro na ko shi lawa ya lawake jini ne na gudanawa to ɗauko shekaru sun yawa in an daɗe tsaye kawai ka za ta majiriya ko abin da ya kama da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai fa Allah salla bi sabbi isma rabbika al'ala wal layli idha yaghsha ya amma kire kamar sura hudu mun saba a karanta waɗanga surare a surori ma'ana matsakaita ba dogaye ba kenan nan za mu fahimci abubuwa guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallama uwar mu'mine ta kasance tana tausaya ma annabi in yana sallah cikin dare saboda hatta ta tafattara kadamahu annabi zai tsaye ta sallah haƙawu ne su kumbure tana ganin tausayi ne irin tsayuwar da yake ta ce ashe Allah bai gafarta maka abin da ka yi ba da wanda za ka yi nan gaba in ma bisa ga kaddartawa ka yi li ya gafira laka Allahu ma ta kaddama min da niko ma ta haƙar to kuma haka ta sallah haƙawa wanka su kumbure ya ce afala akuna abdan shakura ban san in zama bawa mai yawan godiya kenan nan in muka dawo bisa ga ƙa'idar malamai iyatarat qawluhu wal amal idan aka samu cin karo tsakanin maganar annabi sallallahu alaihi wa sallama da aikinsa na aiki ne gashi ya yi sallah ta yi tsawo kwarai aka gune na kumburewa ya taba karanta bakara ya karanta ali imran ya karanta nisa ana ta jiran ya abin nan bai ruku'i ba guda daga cikin sahabbai ya ce ina da tun ya kai wajen aya 100 ya tsaya ya wuce yace to in ya kare sai ya tsaya ya wuce ya bude Ali Imran ya gama da nisa wannan ya nuna sallar ta yi tsawo kwarai to an samu cin karo ga annabi aiki ne sallar ta yi tsawo kwarai da gaske to amma wani da aka ce ma Usman ibn Mas'ud da ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ij'alni imama qaumi annabi ka sa ni in zama ni al limamin mutane na yana son sa shi liman ya koya ma jama'a ta sallah ba dan wani abu ba da zai samu na harkar limanci a saboda sun sahabbai abinda a gurin suka a cire musu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anta imamuhum na sa ka kai al limam faqtadi bi adafihim amma kai koyi da mafi rauni daga cikin su saboda bayan ka akwai mai rauni akwai mai bukata akwai mara lafiya da haka kenan su malamai na usulul fiqh suka ce in ya taharat qawluhu wal amal ga maganar annabi ga aikin annabi ma'ana umurni ne da aiki an samu cin karo fa muqtalal qawlu lahu yudallu to umurnin annabi za a gabatar akan aikinsa da haka kenan almuhim wurin sallah kada a ce sai an kai matuka sai an kai makura saboda Allah bai yi lahiyar mutane iri guda ba sannan bukatocin mutane na da yawa a tashi annabi sallallahu alaihi wasallam kan kabbar da sallah in ya ji wani jariri ya yi kuka ya yi niyyar ta yi tsawo sai a rage ta don kada a wahal da mahaifiyar shi amma za a ga in kai zo wasu wurare yan uwanmu musamman a makarantu sai a yi ta karatu ai ta karatu ba al'akari da wadanda abbaya to ma su ba da sallah lalle ne su yi al'akari da wadanda abbayan su ba ana nuna ai wai dawo a kurkuce sallah ba ya zama babu a ruku'i da daukakowa da sauran dai wadannan arkan ba ai da tsuwa ba shi yasa Imam al-Bukhari Allah ya mishi rahama ya kawo babu gaba dai cewa babu kisar salati babu mai bayani akan takaita sallah amma kuma wa itmamaha da cikata a cika ruku'i a cika sujada komai ya zan an yi kamar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta da ayi ta kai kamata mu zama masu saukakawa ba masu tsanantawa ba masu bushara ba masu korewa ba Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi da na gabata hadisin mu na gaba wa an Jarir bin Abdullah daga Jarir dan Abdullah radiyallahu an Allah ya kara masa yadda qala Jarir yace sanitu rasulullah naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yaqulu yana cewa a mai yuharrin rifqa duk wanda aka haramta ma sauki yuharrim alkhaira kullahu a haramta mai alkhairi duka wanda duk ya rashi sauki to ya rasa alkhairi ga baki daya rawahu muslim da haka kenan na mutum koda ba mai sauki na ba sai a takallufu ya kallafa ma kansa koyo na zama mai sauki eh sai kallafa ma kai ne kokarin zama mai sauki ga dukkan al'amura to wannan kenan da wanda duka ga yana yi sallu sallu yana saukakawa to insha Allah zaka ga shi ma Allah ya sauka mai wannan idan ba kuma koda bangaren karantarwa mataki na kasa zaka ga mai yawan mallamai masu tsanantawa da azabtar da dalibai to ba su da kokarin karantar da daliban ba su zama masu saukakawa ba sai dai tsanantawa kawai amma za a ga masu kokarin karantarwa da son a gane da son dalibai to ba za ka same su suna tsananta musu ba ta hanyar yi musu hukunce-hukunce marasa kyawu hadisinmu na gaba a shi wannan hadisi dai na Jarir bin Abdullah Imam Muslim ya rawaito shi hadisinmu na gaba wa ana bi Hurairata radiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wa sallam Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace wani mutum ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ausini annabi kai mini wasiya kai mini umurni qala la taghab annabi sallallahu alaihi wa sallama yace me karka yi hushi fa raddada miraran ya sake dawowa kuma imin wasiya qala la taghab yayi ta komo ina cha karka yi hushi saboda hushi da yawa rudu al'amurra za su dagule huska za ta canza zuciya za ta gurbace gabobi in ba ya tura ba su je ga dana sani aiwatar da abinda daga baya sai mutum ya yi dana sani bayan ya huce da haka yi mutum yana tsaye ya hushi ya zauna ko kuma in ya ga ya husata ya yi kokari ya kabbarta sallah don Allah ya gusar mai da wannan damuwar kowannen hushi wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi alaƙar babe da wannan hadisi shine rashin yin hushi na sa ka zama mai sauki hadisinmu na gaba wa anabi ala shaddad bin aus daga baban ya ala shaddad dan aus ar rasulillah daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qala annabi sallallahu alaihi wa sallama yace inna allaha kataba al-ihsan allah ya wajabta kyautatawa ala kulli shay'in ga dukkan komai fa idza qataltum idan za ku yi kisa fasnal qitla ku kyautatar da sifar kisa wa idza zabatum idan za ku yanka fa hasinu dhibaha mukyautata da sifar yanka a kaza mu mukyautata sifar yanka wali hidda hadukum shabrata dayan ku ya dada yuqati wali rah zabi'atahu sai saukakar da abinda zai yankewa saboda yuqa mai kai in za a yanka da ita ta yi yuqar da bata da kai da haka ga dukkan komai ana son ka zama mai kyautatawa shi yasa aka shar'anta yin kyautatawa hatta wurin yankan dabba ko wurin yin kisa irin wanda shari'a ta yi umarni da shi ba kisa na son rai ba to wannan kenan to sai hadisin mu na gaba wa na Aisha ta radiyallahu anha daga uwar mu'mine Allah ya kara mata yadda qalat uwar mu'mine tace ma ku yira rasulullah ba a taɓa ba manzon Allah zaɓi ba sallallahu alaihi wa sallam baina amraini tsakanin al'amurra guda biyu ƙaddo da ɗai illa akhadha aisarahuma wace ya riƙi mafi sauƙi daga ciki za ka yi wata ruwaya ta ce illa akhtara aisarahuma wace ya zaɓi mafi sauƙi irin wannan ikhtilafin ruwayat ne ake samu muna ya samu na illa akhadha aisarahuma wace ya zaɓi mafi sauƙi ma lam yakun ithman matsawar ba zunubi ba ne ba in kana ithman in ko zunubi na kana aba'adan nasi minhu annabi shi an mafi nisantar mutane daga duk abin da yake zunubi wa man taqama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai taba yin ramuwa ko azabtarwa ba wa man taqama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama da me ya rubuta gaba linafsihi bi shay'in qattu bai taba tsanantawa ba ga kai ne ga wani abu da dai illa an tunta haka hurmatullah babu abin da annabi zai tsanantawa da kai ne ya zo ya yi tsanani in ba an keta alwarma Allah ba fayanta kimalau wannan kan zai tsananta lillahi fayanta kimalillahi ta'ala zai tsananta saboda an keta alwarma Allah muttafaqun alayhi adinniya nan mai yawa mu za mu zama kanmu muka karewa in wani ya taba ka ko ya taba mutuncinka sai inda ƙarfinka ya kare to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan shi aka yi ma to annabi sallallahu alaihi wasallam in dai shi aka taba komai bai yi amma ya taba haƙƙin Allah wannan kan to annabi sallallahu alaihi wasallam zai huskanci wannan abin da tsanani wani ya zo ya iska manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana saye da bargo sai jawo bargo annabi sai da mai shayi ga wuya kuma bai da annabi komi lokacin da ya jawo ga bargon har wannan hafa bargo inda layi yake ya mata annabi ayi mai shayi ba dan yana da annabi bashi ba ni yace murli min malillah annabi ce a dibi duke Allah bani to wanda ya taho da da shi ka tsanantawa sai annabi ko sallallahu alaihi wasallam da yau shi bai sa an ka diba an ka bashi dama shi annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya taho gare shi arabewa zai gaba dai ba wani abu da ya karagawa. Wata rana wani ya ce, ka gane ka dan gidan Abdulmuttalib, ɗan gidan Abdulmuttalib ba ku gadi biyan bashi ba, yana kokarin ya ci kwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don yana bi ne bashi. Sahabbai sun kai ruf gare shi kamar wancan da ya yi tsarin nan, sai ce a ku dakata ku ce in da ya shi shi ko ku ce ya yi sannu sannu wurin da ya bashi ba tsanantawa akai ba ko. Yana daga cikin wanda Allah zai yi marahama, wanda duk al'amari ne sauki na in shi ka biya bashi ya zo wurin da ya bashi sauki, in shi aka bi bashi an ka tamba kuma sauki, babu damuwa babu fitina. Kenan dai babban abinda addininmu na musulunci da babban manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka karanta shi mu zama masu sauki ga al'amura, ku kauce mu duk abinda a fitina ko tashi a hankali. Dama ita akwaisuwa ta addinin musulunci, duk abinda a tashi a hankali a bashi. Wanda za mu ga ko harkar kasuwancinmu, in ka ɗan shiga cikin kasuwa duk da wani abu asiri na koye yake tsakanin ‘yan kasuwa su da kai, mutum za ka ɗauki kaya ne ko ya kawo ma kaya ka ce a turanka za a shi kuɗi da an to sai ca, to da Allah ɗaya ne kai ban sai da kayanka ba ga su nan ban sai suwa ba. To kuma wanga ba shi ya sharadi ba, da ya taho sai ka ba shi hankuri. Don Allah na yi niyyar ba zuwa amma kuma abubuwan ba samu ba ainihin hankuri, yana da wahala ya ce bai, amma sau tari za ka ga irin wannan balle abin da shari'a ta halatta wanda yau in ka yi shi kasuwa sai a yi rikici. Albayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa, mai saye da mai sai suwa na da zabi akan tabbatar da ciniki ko walwale shi matsawar ba su rabu ba. Ka zo ka yi ciniki gare shi, ka sai abin da ka sai ya sai dan maka, ka ba shi kuɗi, kamin ka ɗau abin ka tahi suka ce mai malam na yi tunani cinikin gada mun kai na wasa, ga kayanka ba ni kuɗi na. Anya ana ba mutum kuɗi? Ba a ba shi. Ta ma ga kayan shara'a matsawar baka bar wurin nan ba, matsawar ga ka gashi ko ko shi bayan ya ce ma ka ba da kuɗi aka ka ɗauko kuɗin da ka ba suwa, yana da damar cewa cinikin nan na wasa shi, kai ma sai ka hankura. Dama sha'anin shari'a al'amarinta mai sauki na, rashin saninta shi ka kawo matsatsi da tashin hankali da kuma fitina. Allah ya kare mu da matsaji da tashin hankali da fitina. Wannan hadisi Imam al-Buhari da Muslim suka rawaito shi. Hadisi mu na ƙarshen wannan babi wanda kuma Allah ya yarda gare shi ya kamata karatun mu ya dakata, wani bin Mas'udin radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi an karbo daga Abdullah dan Mas'ud, Allah ya kara masa yarda, yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ukbirukum, ko in ba ku labari biman ya harumu alan nari, ga wanda ya haramta ga wuta, babu shi babu wuta, au biman ta harumu alaihin nari, ko ga wanda wuta ta haramta gare shi. Kamar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce eh, a ba mu labari ya manzon Allah. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta harumu ala kulli qaribin hayyinin layyinin sahalin, wata ta haramta ga dukkan makusanci hayyinin mai sauki, layyinin mai taushi, sahalin mai sauƙaƙewa, al'amari ne babu matsala ko guda ciki, ɗabi'a ta mai samar wa mutum Allah ya nisanta shi daga wuta. Da haka za ka ga mai yawa waɗanda Allah ya ba wannan sifa ba su da yawa cikin mutane, wani ma in kai magana ko kana bada ta sai a ce oh wani mai lahiya wani nan mai lahiya saboda komai nashi sannu sannuna to wannan abu ne mai kyau tabi'a ta ta gari wanda ka zama mutum mawarin samun Allah ya haramta wuta gare shi ko shi haramta shi daga wuta muna roƙon Allah ya sa dabi'o'in mu su zama nagari kuma Allah shi haramta mu daga wuta kuma Allah ya haramta ta daga gare mu Allah ya muna rama da jinkai da gafara ba don halin mu ba insha Allah subhanahu wataala nan ma kawo ƙarshen wannan babi na 74 mai bayani akan yin jimiri da kuma yi sannu sannu Allah ya sa mu zama masu jimiri masu yi sannu sannu in Allah ya yarda a darasi na gaba za mu tashi a babi na 75 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم نعم كما ورين كاسون أو كما شان أوتو ينزو إن ورين دا أكا شكا رسيبنا أباكا kamar yanzu kenan ya zama can gaba zamu iske shi bil khiyari akwai zabi kamar an baka zabi na ka zabi saye yanzu ka zabi saye kawai mutum ya ce diba kuɗi ko a ce mai do you want to continue sai danna ya ce eh sai a bashi kuɗin ko to an rubuta ga takarda ka yadda an baka awo ka yadda an baka kamar an baka wata shaida to yanzu tunda ku wata yarjejeniya ta shigo shi kenan amma in dai ciniki na wanga na magana da fatar baki malami ya tafarraqa matsawa ba su raraba ba shi kenan kuma ko wanga din misali ba cewa an kai dole dole in mutum ya zo ya ciniki wai ya ce ya bude shi ba ko yawa in ta kama na dama ko malamai na fiqihu sun yi bayani cewa al-iqalatu bay'un thani walwala ciniki kamar wani kullin ciniki ne na biyu man aqala Allahu nadiman aqala Allahu asratu yawmal qiyama in mutum ya to ko da ya tahi dama ga ka'ida da ka tayi ciniki ya tabbata ko sai ka dawo ka sallama mai kace malam yace na'am abin da na sai gare ka ina da wani uzuri ko lalurar da nika san don Allah ka walwale min cinikin ga in wannan Allah ya mai muwafaqa ya walwale mai ciniki shi kuma ranar lahira Allah zai karkare mai wasu zunubai da bai ko sani ba kware da gaske insha Allah tun gare tambaya Alhaji na abin da ya shahi a rubuta invoice a ba mutum ko ka sai abu an baka allisawa an yi komi an baka takarda to yanzu shi mutum na da damar cewa bai so ko yana so to bari mu dauke shi wani assignment sai mu ƙara faɗaɗa bincike ko yawa ga waɗanda an magabatan mu nan da wani wuri a kinan Allah ya so amsa za ta kasance a darasin mu na gaba eh insha Allah Allah ya muna muwafaqa wa shukran assalamu alaikum wa rahmatullahi